This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 16 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Bayan wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta kira da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, mutane da dama sun yi Allah wadahin ga tashin hankalin siyasa. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Litinin a zirin Gaza ya kashe mutane 16 a cewar jami'an Falastinu. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da Rasha ta kai shine na jikun 8 a hare-haren da Rasha ke auna Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, babu kakkautawa a cikin wannan wata.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban kamfanin man fetur na Najeriya na NNPC ya fitar da farashin mai na jihohin kasar bayan da ya fara sayan mai daga matatar man Dangote da ke Lagos. Bayan haka za ku ji cewa al'ummomin Niger sun bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ayyukan kungiyar AES wacce ta kunshi Niger, Mali da Burkina Faso, yayin da kungiyar ta cika shekara ɗaya da kafuwa a yau 16 ga watan Satumba. Sannan kungiyar ta bayyana shirin fito da fasfo ɗinta.
AES kin ga mun gamsu da kirkiro wata tunda yanzu ikon da ake yi babu wani hannu na waje da suke ci iyaka.
Wannan kungiya da jagororinta a hakika sun sa waɗannan ƙasashe yau an ware su a idon duniya.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma Babangida Jibrin zai gabatar da shirin ilimi wanda ya tattauna akan wata cibiya mai suna Teachers Online da ke horar da malamai akan yadda za su koyar ta manhajojin zamani. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashi na farko. Bayan wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta kira da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, mutane da dama sun yi Allah wadahin ga tashin hankalin siyasa, kana sun yi kira ga daukar tsauraran matakan tsaro. Mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris, da za ta fafata da Trump a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, ta bayyana takaicinta a wata sanarwa game da lamarin da ya faru a jiya Lahadi a filin kwallon golf a Florida. Harris ta ce dukkaninmu mu yi iya kokarinmu wurin tabbatar da ganin wannan lamari bai kai ga samun yawan tashin hankali ba. Senator Tim Scott na Republican ya ce tashin hankalin siyasa ba shi da gurbi ko kadan a Amurka. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis na Republican, inda lamarin ya faru, ya ce jihar sa za ta gudanar da nata binciken akan lamarin, yana mai cewa mutane sun cancanci su san gaskiya game da yunkurin kisan da kuma yadda ya isa a kusa da Trump. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Litinin a zirin Gaza ya kashe mutane 16 a cewar jami'an Falastinu, kana suka lalata makaman Hezbollah guda 20 da gine-ginen soja a kudancin Lebanon, a cewar dakarun tsaron Isra'ila. Hare-haren saman kan Gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke Nusayrat a tsakiyar Gaza, kuma ya kashe mutane 10, kana ya jikata wasu 13. An kuma kashe wasu mutane 6 a wani gida a cikin birnin Gaza, a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki karkashin gwamnatin Hamas, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Waɗanda suka mutun sun haɗa ne da mata 4 da kuma ƙananan yara 2. A hali da ake ce kuma rundunar sojin Isra'ila ta ba da rahoton cewa bayan da aka yi ta jin ƙarin ƙararrawa a yanki na Galilee ta sama, an gano wasu munanan hare-hare ta sama da ake zargin sun tsallako ne daga ƙasar Lebanon zuwa cikin ƙasar Isra'ila, inda suka faɗo a yankin arewacin tsaunukan Golan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da Rasha ta kai shine na jikon takwas a hare-haren da Rasha ke auna Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, babu kakkautawa a cikin wannan wata. Shugaban ma'aikatar sojin Kyiv, Serhiy Popko, ya faɗa a wani sakon Telegram cewa rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta harbo kusan jirage mara matuka 12 da aka harba a kan Kyiv, amma babu wani labarin barna ko asarar rai. Ma'aikatar tsaron sojan Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo jirage mara matuka 53 cikin 56 da Rasha ta harba a faɗin ƙasar domin auna yankuna da dama. Hare-hare ta saman na zuwa ne sa'o'i ƙalilan bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga ƙawayensu da su ba su makamai da kuma neman izinin harba makami mai cin dogon zango da zai auna wasu wurare a cikin ƙasar Rasha.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan da kamfanin sarrafa man Dangote ya fara saidawa kamfanin man NNPCL na Najeriya man fetur, kamfanin na NNPC ya fitar da farashin mai na jihohin Najeriya, inda bayanai ke nuna cewa farashin man zai fi tsada a arewacin ƙasar. 'Yan Najeriya da masana dai sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
Kwana ɗaya bayan da matatan man fetur na Dangote ta fara saidawa kamfanin matatan man fetur na Najeriya NNPC man fetur a cikin gida, yanzu haka dai kamfanin na NNPC ya fitar da jadawalin farashin man fetur na jihohin ƙasar 36 da Abuja. A sanarwar da kakakin kamfanin na NNPC Olufemi Sonaye ya fitar, ya bayyana cewa yanzu haka kamfanin na sayan man fetur ɗin ne da kuɗin da Amurka a watan Satumba nan da muke ciki, tare da fara saye a takardar naira daga ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. Wasu daga cikin farashin da kamfanin na NNPC ya sanar dai ya nuna farashin jihohi kamar haka: jihar Sokoto da Kano da Kaduna da birnin tarayyar Najeriya Abuja za a sayar da man fetur din ne akan kuɗi naira 999 da kuma kobo 22 kan kowane lita. Sai jihar Rivers da Imo da za a sayar da man akan kuɗi naira 900, sai kuma jihar Rivers da Imo da za a sayar da man fetur ɗin akan naira 980 da kobo 22, sai jihar Oyo naira 960 da kobo 22, a yanda jihar Lagos ke da mafi ƙarancin farashi na naira 950 da kobo 22, sai jihar Borno mai mafi tsadan man fetur a ƙasar na naira 1,019 da kuma kobo 22, sai jihohin Bayelsa da Akwa Ibom da suma za a sayar da man fetur ɗin akan naira 980 akan kowane lita. Tunda farko dai kamfanin na Dangote ya musanta rahotannin kamfanin NNPC Limited na farko da ke cewa an sayi man ne akan kuɗin naira 998 akan kowane lita. To, koya 'yan ƙasar suka ji da wannan farashin na man fetur ɗin a jihohinsu, ga dai abinda wasu ke cewa.
Ra'ayina akan wannan farashi na mai shine ba laifi bane indai za a gyara ƙasa da wannan farashi na mai da aka dora, kuma a sa ido ba a sai da man da tsada ba, kuma waɗansu su ringa wawashe ainihin kuɗin man wanda Najeriya ko kuma talakawa ba su gani a ƙasa ba. Kuma subsidy ɗin nan, a yi subsidizing ɗin ainihin kayan masarufi, ainihin da kayan abinci, domin talakawa su samu rayuwa mai inganci. Dole ne gwamnati da PPMC su sa ido a kan masu sai da ainihin man fetur, domin su ma dalalan man fetur suna tsawwala wa mutane.
A gaskiya mun ba mu da abin da za mu ce, sai dai mu ce Allah ya isa, domin a nan ƙasai idan wani shugaba ya tashi wani abu, to babu wani wanda ya isa ya nuna wannan abun ba daidai bane ba, a maido shi yadda yake, ko kar a yi shi ko a yi abin da yake so shi zai.
Dr. Dauda Mamman Kwantagura masan tattalin arziki ne da saka jari a ƙasar.
Dan ya sai da arha, to ba mamaki a samu sauƙin man da ya tace, idan kuma ya saye da tsada, to kaga tsadan da kuma wasu kudade na dole zai kara su a cikin farashin shi da zai sayar. Kaga su kuma inda za su saye su ma sai sun dora nasu riba. Ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin, da ganin cewa mai yiwuwa ta sayar mashi da danyen mai din cikin rahusa tare da yakinin cewa shi kuma in ya sarrafa shi kuma zai sayar ma musamman mutanen ƙasa ko kuma dillalai na nan Najeriya a sayar masu cikin rahusa, su kuma su sayar ma gidajen mai cikin rahusa, kaga masu saye su ma za su samu sauki.
Tunda farko dai gwamnatin Najeriya ta yaba da fara sai da man fetur din a cikin gida da kamfanin Dangote da kuma NPC suka cimma a cewar ministan kudin ƙasar Mr. Wale Edun. Babangida Cibiran Murya Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibril. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kasar Australia ta dora ƙarin takunkumai akan jama'an Iran yayin da ake bukin cika shekaru biyu da daurewa da kuma kashe Mahsa Jina Amini. An kama 'yar shekaru 22 bakur ɗan ba Iraniya ce a cikin watan Satumba akan rashin saka sutura yadda ya dace. Ministar harkokin wajen Australia Penny Wong ta ba da goyon baya ga mata da 'yan matan Iran a kokarin su na neman daidaito da kuma ci gaba. A yau Litinin, Minista Wong ta sanar da takunkuman kuɗi da na tafiye-tafiye akan manyan jami'an tsaro da na binciken manyan laifuka da ake zargi da hannu a yunkurin danne haƙƙin gudanar da zanga-zanga a Iran. Sanata Wong ta faɗa wa ma'aikatar yaɗa labaran Australia cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi ya ci gaba tun bayan mutuwar Mahsa Amini shekaru biyu da suka gabata.
We've sanctioned 5 Iranian security and law enforcement officials who have been involved.
Mun sanya takunkumi ga jami'an tsaro da jami'an binciken manyan laifuka na Iran guda 5 waɗanda ke da hannu a cikin abin da suka kira aiwatar da doka, wanda a ƙarshe wani danniya ce, danniya mai tsanani ga al'ummar Iran. Nikita White, yar fafutuka ce da ke tare da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, ta faɗa wa wata kafar labarai ta cikin gida a yau Litinin cewa batun take haƙƙin ɗan adam na ƙara muni a Iran.
The people who are being executed are being executed after facing.
Mutane da ake kashewa ana kashe su ne bayan sun fuskanci shari'ar rashin adalci. Yawancinsu suna ba da rahoton azabtar da su da kuma cin zarafinsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin da a yau Litinin 16 ga watan Satumba, kungiyar kasashen Sahel ta AES wadda ta kunshi kasashen Niger, Mali da Burkina Faso ke cika shekara ɗaya da kafuwa, al'ummomin yankin na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ayyukan kungiyar mai ikirarin fafutukar kwato cikakken yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. A nasu bangaren hukumomi sun bayyana gamsuwa da nasarorin da suka ce an samu ta hanyar wannan kungiya a fannin tsaro. Haka kuma sun ayyana shirin bullo da fasfo ɗin kasashen AES a ci gaba da ɗaukar matakan jaddada ficewar kungiyar, wato kasashen daga kungiyar Siriyawo ko ECOWAS. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Makonni kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a Niger ne ƙasashen Mali da Burkina Faso da Niger suka kafa ƙungiyar IOS. Ƙasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soja na fama da matsaloli iri ɗaya, ta'addanci, aika-aikar 'yan bindiga da ƙungiyoyin 'yan tawaye. Sabili kenan suka haɗa kai da nufin tunkarar wannan ƙalubale tare da shan alwashin baiwa juna ɗauki a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ke fuskantar barazana daga ciki da waje. Matakin da ke zuwa a wani lokacin da kungiyar ECOWAS ta kuduri aniyar amfani da karfin soja don warware rikicin siyasar Niger. To koya jama'a ke kallon tafiyar kungiyar ta IOS shekara guda bayan kafuwarta? Hajiya Zainabu Baje na daga cikin masu goyon bayan haɗin kan waɗannan ƙasashe.
IOS kin ga mun gamsu da ƙirƙirowarta, tunda yanzu ikon da ake yi babu wani hannu na waje da suke ci iyaka. Kuma muna fatan Allah ya sa mu samu incin kanmu 100%. Allah ya sa kasashen mu uku su gane mu juna, kuma a yi tahiya guda cikin lumana da zaman lahiya.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da ayyukan wannan kawance. A cewar Siraji Isa na kungiyar Motion Kafuwar IOS, abu ne da ya jefa kasashen uku cikin halin kadaici.
Yau idan ka diba ga rashin huta, ga rashin tsaro, ga rashin demokradiyya, sannan kuma ga matsalar faɗin albarkacin baki, wannan kungiya da jagororinta hakika sun sa waɗannan kasashe yau an ware su a idon duniya.
Da yake jawabi albarkacin zagayowar ranar cika shekara guda, shugaban rukon kungiyar kuma shugaban gwamnatin rukon kwaryar Mali Kanal Asimi Goita ya bayyana gamsuwa da nasarorin da aka samu a fannin tsaro, sannan ya ƙara da cewa
dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES.
Nan da 'yan kwanaki masu zuwa za mu kaddamar da sabon fasfon IOS domin baiwa jama'ar kasashen yankin da dukiyoyinsu damar kai da kawo, su kuma yi tafiye-tafiye zuwa sassan duniya ba tare da wata matsala ba.
La mobilité de nos citoyens à travers le monde.
Matakin ficewar Mali, Niger da Burkina Faso daga sai da yawo zai tabbata ne a hukunce a ƙarƙashin tsarin kungiyar a ƙarshen watan Janairun 2025. Saboda haka ya zama wajibi kasashen na US su dauki matakin maye gurbin fosfon ECOWAS da a halin yanzu ke hannun al'ummomin yankin a wani lokacin da yunkurin mayar da su sahun dangi ya tattara. IOS wacce ta karfafa manufofinta zuwa Confederation IOS ta kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin yaƙi da ta'addanci.
Duk da manufofin da ke da kwai na siyasa ko na tattalin arziki ko musamman na buƙatar da ke takwai ta kuɗi bai ɗaya ta ƙara 'yan tukansu, har yanzu abin da ya shahi tsaron akwai sauran runa a kaba bisa abubuwan da ke faruwa musamman a Burkina Faso. Kuwa ita Mali kuma ita Nijar da ta kasance a tsakiya, babu sojojin Mali a iyakarta, babu sojojin Burkina a iyakarta, har yanzu ita take kai goro ta kai mari tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu kuma ta yi kariyar kanta.
Ƙasashen uku sun raba gari da Faransa wacce ta yi musu mulkin mallaka don kulla mu'amala da ƙasashen gabashin duniya a ƙarƙashin abin da aka kira yunkurin samun cikakken 'yancin kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwa dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin na yau zai tattauna ne da Malam Muhammad Mustafa Bagudu, jami'i a hukuma ko cibiya da ake kira Teachers Online International da ke kokarin koyar da malamai yadda za su yi amfani da na'urori masu kwakwalwa wajen koyarwa daga duk inda suke a duniya. Fatan za a yi sauraro lafiya.
Kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku.
Ya sunan wannan hukuma za a ce ta koyar da malamai?
To wannan hukuma ta samu rajista tun shekara 2011 aka rajistarinta da CAC na Nigeria, don kuma ta gudanar da aikace-aikacen koyar da karatu ma ɗalibai da malamai gabaki ɗaya.
To na ga da turanci ana kiranta teach the teacher. To kamar me kuke koyarwa malama?
To wannan teach the teacher da ka gani din nan wani bangare ne na cikin ayyukan da Teacher Online International take yi. To shine ta fito da wannan hanya don ta samu ta isar da sakon fahimta na ta yanan gizo na malamai. Da yawan malaman mu makarantun mu babu kamar ma malaman kakara ba su da wannan ilimin fahimtar karatun yanan gizo. In za ka tuna kwanakin baya can shekara 3-4 da ya gabata an samu annoban corona da ake kira COVID-19, a wannan lokacin an yi zaman gida, malamai ba aiki, dalibai ba su iya zuwa makaranta ba, to kasashen da suka ci gaba suka amfani da damar ta yanar gizo, suka dinga tafiyar da al'amuran koyar da karatu na yau da kullum don sun ci gaba. Mun kasashen da bamu ci gaba ba, mun samu rauni ta hanyar isar da sakon koyar da karatu. To sai dalilin da yasa Teacher Online International Limited ta fito da wannan hanya na idar da sako na fahimtar da koyar da malamai don su samu fahimta, su samu su gudanar da karatu yau da kullum. Wannan da muka fito hanyar nan da muka fito, su kansu zai zama so masu amfani ne ta hanyar kasuwanci. Ma'ana shine yawanci malaman mu sun tsayar da ilimin su akan koyar da karatu aji ne kawai. To zamani ya zo yanzu ba koyar da karatu aji kadai ba, zaka iya matsinka na malami, zaka iya koyar da karatu har da ɗaliban da ma baka gani ba ta hanyar yanar gizo. Ta haka kuma zaka amfana, babban budi ne ma malamai kuma a wannan hanyar.
Kawo yanzu kuna samun karbuwa a wannan yin tsari ko shiri na
to gaskiya ko me ka dauko tafiya kai zaka hadu da matsaloli da yawa, amma kuzari da kake da shi, niyya da kyakkyawar niyya da kake da shi na tafiyar da aikin shine zai sa duk wani abu da zai mai da hannu agogo baya don ready ka riga kai niyya zaka wuce wannan. Akwai abubuwa da yawa da yake dan takura mana tun ba kaman wajen samun gudumawa ba. Yanzu haka da nake magana da kai, wata NGO kadai ta ne take tallafa mana da yawanci aikace aikace da muke yi. Tunan NGO din Think International Community Development Initiative, ana kiranta, an bata lakabi da suna TICD. To ita take taimaka mana a wasu abubuwa da muke yi, amma duk da haka muna kokari mu reaching out to masana'antu, makarantu, manyan makarantu, jami'a. Muna yanzu haka akwai takardu da muka muna jiran su yi responding. Mun kuma wasu meeting had the Federal Minister of Education, mun sura musu wasiƙa, muna jiran, muna sauraron
su. To kaman a ina da ina kuke gudanar da ayyukan ku, duka jihohin Najeriya ne?
Duka jihohin Najeriya ne. Muna da coordinators da muka sa kowace jiha. To ka san komai ka tashi fa sai da kuɗi. To muna dan samun challenge na rashin kuɗi, samun mutum, amma duka Najeriya gabaki daya ne. Kuma masu da hali ba za mu tsaya Najeriya kadai ba, har Afrika gabaki daya.
To kaman malamai da kuke tuntuba akan wannan aikin, menene matsalar su suka fahimtar da ku game da wannan tsari na ku? Matsala
akwai matsala, ka san fahimta daban-daban ne. Wasu sun rungume abun, yanzu haka ma muna da website. Sunan website din shine www.teachersinternational.com, www.teachersinternational.com. muna da kuma email address ta inda za a iya aika mana da wasiƙa. Sunan email din teacheronlineinternational.gmail.com. malaman da muke su mun sa da wasu dai an fara register, an fara shigowa. To mun fara wannan tafiyar nan yanzu nan yana neman shekara biyu kenan. To muna da malamai kallelan ne, saboda duk ka san yawancin su ba wai suna da wayoyin su Android bane ba da za su iya easily za su iya. So dole mun hada da fadakarwa, muna aikawa da wasiƙu makarantu da bana, ana dai samu dai a so. Mun san cewa ba karamin tafiya bane, dogon tafiya ne, amma muna kai.
Domin da kai magana hanyoyin sadarwa nan na zamani, a tsaffin malamai za su ga kaman wannan tsari ne na matasa, su lokacin su ya riga ya wuce. Ba ku ganin za ku samu matsala ta nan?
Tabbas akwai matsala ta wannan hanyar. To shi yasa muka tashi tsaye, dalilin teach the teacher din kenan. Shi muka bashi wannan teach the teacher, definitely dole wannan matsalar muna samun shi, but wannan bai sa mun karaya ba, mun dawo baya ba. Sai muka ga cewa ai wata dama ne ma na malaman da ma ba su da wannan fahimtar su samu fahimtar dan su karu.
To kawo yanzu kuna da adadin malaman da kuka koyar?
Bisa ga yanda muka dauko tsarin, akwai products da yawa cikin tafiyar nan. Ciki akwai workshops, akwai seminars. Yanzu haka da nake magana kai, workshop na nan zuwa ranar 11 ga watan October. Workshop din dai kwana uku ne. Workshop din ya kasu kashi-kashi ne. Za mu fara da guda daya, kashi daya. Wannan kashi din akan cyber crime. Muna collaborating ne da Federal Ministry of Justice. Banda workshops din akwai seminars. Banda seminars akwai kuma boot camp. Muke so yanzu process din ya yi nisa na organizing boot camp for teachers. A wannan boot camp din za mu tara malamai ne, za a koyar da su abubuwa da yawa, skills da yawa, sana'o'i da yawa, ta yanda zai kara bunƙasa tattalin arziki arziki gare su. So wannan tafiyar na nan mun dauko, amma wanda yayi nisa yanzu ciki shine nan wannan workshop da nake ga maka akan cyber crime. Dalilin cyber crime din da muka dauko sai mun duba mun gani cewa in kaman kana so kai abu to ai sai ka nemi kariya kamin ka shiga yin abu. Kai ne zaka yi tsaka duniya zaka yi tafiya da mota, ai sai ka tabbatar tayar motar kana da kyau, sai ka tabbatar injin din na da lafiya kamin ka shiga yin. To sai muka gano cewa fa ai ya kamata a ce mun sanar da malamai ta kiyaye wannan abubuwan. So mun dauko tafiya kan cyber security, muna ne muna negotiating da Minister of Justice, Federal Minister of Justice, then the one zai biyo baya kuma shine akan cyber crime, the Minister of, sorry, cyber crime Minister of Justice, cyber security, the Office of the National Security Advisor. Mun riga mun rubuta musu wasika, muna jiran ansa daga gare su.
Masu sauraro, anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin. Julie Ledes Gresham na ku Babin Yarci Franke cewa huta lafiya sai wani mako.
Hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa.
Madalla a gaida Baban Gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To ra'ayoyin a yau sun ta'allaka ne kan batun man fetur a Najeriya. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Alhaji Umar Foreba Gashuwa, kace muna yabawa kamfanin NNPCL a Najeriya da ya fitar da jadawalin farashin man fetur na Dangote a shiyoyin kasar nan baki daya. Sai ra'ayin Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar mai cewa muna lale marhaban da fara sayarwa kamfanin NNPCL man fetur na matatar Dangote, sannan ina kira ga matatar Dangote da NNPCL akan cewa su haɗa kai wajen gyara takun saƙa da ke tsakaninsu domin al'umma a ƙasar Najeriya su samu damar samun sauƙin man fetur da wadatar sa a ƙasar baki ɗaya. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa a da wasu na tunanin idan matatar man Dangote ta fara aiki man fetur zai yi sauƙi, sai dai kuma tuni murna ta koma ciki ganin yadda kamfanin NNPCL ya ce ya sayi man fetur ɗin Dangote akan naira 898 kowace lita, wanda hakan ke nuni da cewa an gudu kenan ba a tsira ba. Allah ya kyauta, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau na cewa a gaskiya sabon yunkurin ƙasashen Mali da Niger da Burkina Faso na samar da sabon fasfo na bai ɗaya tabbas wannan abu ne wanda ya dace domin amfanin al'umma baki ɗaya. Ra'ayi daga Damagaram. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
Bayan wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta kira da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, mutane da dama sun yi Allah wadahin ga tashin hankalin siyasa, kanin sun kira ga ɗaukar tsauraran matakan tsaro. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, da za ta fafata da Trump a zaɓen shugaban ƙasa na watan Nuwamba, ta bayyana takaicinta a wata sanarwa game da lamarin da ya faru a jiya Lahadi a filin ƙwallon golf a Florida. Harris ta ce dukkaninmu mu yi iya ƙoƙarinmu wurin tabbatar da ganin wannan lamari bai kai ga samun yawan tashin hankali ba. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Litinin a zirin Gaza ya kashe mutane 16 a cewar jami'an Falastinu, kana suka lalata makaman Hezbollah guda 20 da gine-ginen soja a kudancin Lebanon a cewar dakarun tsaron Isra'ila. Hare-haren saman kan Gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke Nusayrat a tsakiyar Gaza, kuma ya kashe mutane 10 kana ya jikata wasu 13. An kuma kashe wasu mutane 6 a wani gida a cikin birnin Gaza, a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki ƙarƙashin gwamnatin Hamas, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da Rasha ta kai shi ne na jikun 8 a hare-haren da Rasha ke auna Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, babu ƙaƙƙautawa a cikin wannan wata. Shugaban ma'aikatar sojin Kyiv Serhii Popko ya faɗa a wani saƙon Telegram cewa rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta harbo kusan jirage mara matuƙa 12 da aka harba a kan Kyiv, amma babu wani labarin ɓarna ko asarar rai.
To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan Ma'al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.